بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gaisuwa ta addinin musulunci, muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau 30 ga watan Sha'ban lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau Shawwal 30 ga watan Shawwal kuma yau 18 ne ga watan fudu lissafin miladiya shekara 2026. Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu ci gaba da darasin da muke yi cikin littafin Muktasarul Kaba'ir na Imam Az-Zahabi cikin masallacin Imam Malik unguwar Makarahuta cikin garin Azare jihar Bauchi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki malamin da ya wallafa wannan littafi, Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama, ko kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. Za mu tashi shafi na 48 daidai, gaba kuma ta 48 yadda malam ya ce allatamu marin fuska. Wato akwai waɗansu ɗabi'u na jahiliya wanda musulunci yake Allah wadai da su. Daga ciki, idan musiba ta samu mutumin ya ringa marin fuskarsa, wanniyaha da kururuwa kukan mutuwa, naka ya mutu ka ringa kuka kana ihu, wa shaqqu thawb da tsaga tufafi, wa halaqur ra'si da aske gashi, wa nutfihi da tsinke gashi ciccire shi, wa du'a'u bil wail da kuma addu'a da wayyo na shiga aku. Shine wailu din wayyo na shiga aku, wa sabur da kuma halaka. Mutum yayi addu'a wayya halaka indal musiba yayin musiba. To duka wannan addinin musulunci ya hana. Qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace ithnani fi nasi huma bihim kufrun, dabi'u guda biyu a cikin mutane wannan kafirci ne, abba'anu fil ansab suka akan nasaba, suka akan nasaba. Wato a ringa suka akan nasabar mutum, a ci mutuncin mutum, a zage shi, wannan kafirci ne, shine kufrun duna kufrin, babban zunubi ne, kafircin da baya fitarwa a musulunci sai dai a kira shi da babban zunubi, laifi ne mai girma. Wani hayati alal mayyit da kuma kururuwan mutuwa, e wayyo Allah, kaji mutum yana cewa ya shiga uku ya lalace, ya zai da ransa rumfa ta rushe da sauransu. To wannan duka jahiliya ne, musulunci kuma ya hana. Me musulunci yayi umarni? Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda idan musiba ta same su abinda suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ula'i alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. To masu irin wannan ɗabi'a, idan musiba ta samu mutum sai ya ce daga Allah muke kuma daga Allah za mu koma. To Ubangiji ta'ala ya ce masu irin wannan ɗabi'a, ula'ika alaihim salawatu min rabbihim, yabo daga Ubangijinsu ya tabbata a gare su, wa rahama da rahama, wa ula'ika humul muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Akwai Muqarrib bin Abdullah tabi'i ne bambanta ba, yana cikin manya-manyan malamai masu zuhudu, manya-manyan malamai masu zuhudu. Sai Allah ya masa rasuwa, mahaifinsa, wannan kuce shi ne mahaifinsa, sai ya aka ga ya shigo ya sa fararen kaya, yayi rawani, ya fesa turare, aka ce akramakallahu, kai da danka babban malami ya rasu, ya aka ga kai wannan shigar, sai yake cewa a ni da Allah ya karrama ni da abubuwa uku, yaya ba zan gode masa ba. Ubangiji ta'ala ya ce alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, duk wanda idan musiba ta same su, meye musiba? Duk abin da zai so sa maka rai musiba ne, abin da zai bata maka rai musiba ne, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani aikace-aikace da daddare na dadin rigarsa haka, sai fitilla a cibalbal sai ta mutu, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha ta ce wannan kalmar shine, sai ce ai duk abin da ya so sa maka rai abin da zaka ce kenan, kana zaune kana wani abu mai amfani, nefa sai ta dauke wuta, ba cewa zaka yi shegu yan nefa ba, ranka ne ya baci, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To duk wanda in musiba ta same shi yana fadan wannan, mutuwa akai masa aka ce wananka ya mutu, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Duk wanda ya fadi wannan kalmar sai Allah ya musanya masa da mafi alkhairin abin da ya rasa. To duk wanda ya fadi wannan kalmar kuma yabo daga Ubangiji ya tabbata a gare shi, yace yabo daga Ubangiji ya tabbata a gare shi, da kuma rahama, rahama ma ta tabbata a gare shi, rahamar Ubangiji, kuma waɗannan su ne shiryayyu. To kaga an karrama mutum da abubuwa guda uku manya-manya, Allah ya yabe ka, sannan kuma za ka samu rahamar Ubangiji, sannan kuma kai ɗin shiryayye ne, Allah ya shiryar da kai. To haka ake so, duk lokacin da musiba ta faru ka faɗi wannan kalmar, in ka faɗi wannan kalmar ka tsira. Shi yasa shari'ar musulunci ta tsara komai, duk abin da ya faru akwai irin azkar ɗin da aka ce za ka yi. To idan ka yi azkar ɗin to ka tsira, na'am. To shi ne ya ce, yake cewa kada mutum ya yi ihu ya ce wayyo Allah ya shiga uku ya lalace, kar ya ainihin jawo bala'i a kansa, ya zai yi ko ya za ta yi, daɗin ya kika yi, daɗin ya kai. Allah madaukin sarki shi ne yake riƙe da rayuwar kowa, babu wani wanda yake riƙe da rayuwarka in ba Allah ba. So ka dogara ga Allah, ki dogara ga Allah, mayar da al'amari zuwa ga Allah, wannan shi ne cikar tauhidi da kuma dogaro ga Allah madaukakin sarki. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa minna, baya tare da mu, mallaqamal khududa, wanda yake maran fuskarsa, kuncinsa, in musiba ta faru ya yi tamarin kansa, baya tare da mu, wa shaqqal jiyuba, ya keta aljifinsa, ya kera, wani sai kaga ya kera rigarsa daga sama har ƙasa, wai ya shiga cikin damuwa, wani kuma sai kaga musiba an ɓata masa rai, sai ya samu wani abu mai amfani kawai sai ya bol da shi, ya canke shi. To duka wannan ɗabi'a ce su jahiliya, ba a so in ranka ya ɓaci ka ce inna, in aka ɓata ma rai wani abu ya so sa a ranka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fil fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ummi Salama radiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mijinta Abu Salama mutumin kirki ne, sahabi ne nagartacce a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da ɗabi'u masu kyau, kwatsam sai Allah ya masa cikawa ya rasu. Sai ta tuno wannan ƙabiyar, sai ta ce ta wane ne zai ku aure ni, wanda ya fi Abu Salama, saboda haka sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Lokacin da ta gama idda sai manzon Allah ya aika mata cewa yana ciki zai aure ta. Saboda haka ai ta san dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ya wuce Abu Salama kamar tazarar sama da ƙasa. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, ta samu daraja ta shiga cikin ummahatul mu'minin, iyayen mu'minai. Saboda me ta maida al'amarinta zuwa ga Allah? Sai Allah ya mata tagomashi da wannan tukwici mai girma wanda babu irinsa. To haka al'amarin yake. Shi al'amarin musulunci, karka ce bari in gwada, a'a, ka sami yaqini, tabbas haka yake. In dai musiba ta same ka, hasara kai ta dukiya ko ta iyali ko ta ɗa ko ɗan uwa ko menene dai bata ma rai akai, to sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Zaka ga alheri insha Allah. Karka ce bari in gwada, tabbas haka yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, abinda ya faɗa kuma gaskiya ne. Yawa mujarrabi ne, haka al'amarin yake. Ga misalai da muka kawo nan, za a karrama ka da waɗannan abubuwa guda uku. Allah maɗaukin sarki ya ce Allah zai yabe ka, sannan za ka samu rahama, sannan kuma Allah ya tabbatar ma kai shiryayye ne. To kaga ba za ka yi wasa da waɗannan darajoji guda uku ba. Wannan hadisi yake cewa wada'a bida'awal jahiliya, sannan kuma baya tare da mu wanda yake da'awa da ja'awar jahiliya. Da'awar jahiliya ita ce kamar yadda na faɗa, mutum ya sa hannu a ka ya ce wayyo Allah ya shiga uku ya lalace, rumfa ta rushe, yaya zai yi ko? Lokacin da kake ciki yaya kai? Wa yake kula da rayuwarka da lafiyarka da abincinka? To yanzu ma da kake ya lokacin da ka zo kake yaro, wa ya kula da kai? Wa ya kare ka? Yanzu ma da ka girma, to har ka koma zuwa ga Allah, duka al'amuranka suna wajen Ubangiji ne, ka dogara ga Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nan duba Fathul Bari za a samu ƙarin bayani. Wa fi sunanin Nasa'i, a cikin sunan na Imam an-Nasa'i yace la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man halaka aw sulika aw kharaqa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wanda yake askewa kansa ko ko yake kwabewa gashin kansa ko kuma yake keta rigarsa ko ya keta ko ya bata wani abin amfaninsa, saboda wai ransa ya baci. To manzo Allah ya tsine masa. To kun ga ba dabi'a bace mai kyau, dan karanka ya baci duk abin da yake gabanka kawai kai bol da shi ka canke shi, a ba dabi'a bace mai kyau. Dabi'a ce ta jahiliya, ko kuma ka aske gashin kanka. Sai ga mata idan musiba ta same su kawai sai su aske gashin ka, ko a tsinke gashin ka, ko a cire shi, ko a keta riga, ko aljifu. Duka wannan dabi'a ce ta jahiliya. Mutum musulmin kirki baya yin haka. Imam an-Nasa'i ya fitar da shi yace hadisi ne ingantacce, lambar hadisi na 1761. Waqala sallallahu wa qala alayhi salatu wassalam la'ana Allahu al-khamisha khamishata wujuhaha. Allah ya tsine wacce take yage, take kwarjanewa fuskarta, ta yage fuskarta. Washaqat jaybiha, da mai tsaga aljifu keta riga kenan. Wadda'iyati bil waili wath-thabur, da mai addu'a da wayyo ya shiga uku ko ta shiga uku ta lalace wasabur cewa ta halaka ko yace ya halaka wa sabur shine halaka la tada ul yawma suburan wahidan yau kan kada ku kira halaka dai ku kira halakoki suburan kasira to subur halaka yau kan ya halaka ko ta halaka to duka waɗannan jahiliya ne musulunci ya hana domin inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma abinda Allah ya karba nasa ne abinda ya bayar ma nasa ne Allah ya fi ka san abinda ya karba nasa ne nasa ne saboda haka kowa kuma yana da lokacin sa ambatacce in lokacin yayi babu yadda kai ya sai ka je saboda kai dai kai ta shiri kawai kai ta tanadi baka san mai yaushe bane ko ba ka bane Allah ya sa mai kyakkyawan karshe rawahu ibn majah wa ghairihi sahihul jami an duba sahihul jami lamar hadisi na 593 wara wannan sa'i fi sunanihi imamun nasa'i ya fitar da hadisi cikin sunan nashi an anas daga anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akhadha alan nisa'i hina baya'ahunna ya riki alƙawari a wajen mata lokacin da suka yi masa chaffa suka yi masa mubaya'a Allah yunisna kada su yi ringa kukan mutuwa kururuwa kenan fa kulna ya rasulullah sai wasu matan suka ce ya ma'aikin Allah innan nisa'a as adana yace tace ai wasu fil jahiliya wasu matan sun yi tarayya da mu sun taimaka mana sun taya mu kuka a jahiliya wai kun san da wai har ma wani cewa zai yi shi idan ya mutu a tare ai masa kuka a masa kuka dan a nuna cewa yana da daraja a ce yana da ɗaukaka to har gayya ma suke yi akwai masu kukan na daban akwai na haya yawa yanzu sai ka gama ce ta tafo da ɗan carbinta sai ta zo dab da kofar gidan sai ga ta cilla ihu irin wannan kukan na mutuwa da ana yi yanzu an dan daina saboda ilimi yana ta karuwa akwai masu yi amma dai ba kasafai ba sai ƴan kaɗan to amma hawaye ba za a hana ka hawaye ba saboda jimami da tausayi da shakuwa yawa to amma a ce kai ta rafsa kuka kana faɗan waɗansu kalmomi musulunci ya hana ka sai ta ce to ya rasulullah suka ce akwai matan da suka taimaka suka taya mu kukan jahiliya su ma in nasu ya zo za mu rama musu afa nus'iduhunna mu ma za mu yi tarayya da su mu taya su mu rama musu abin kamar biki ne kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la is'ada fil islam babu ainihin irin wannan tarayya da kukan mutuwan a musulunci musulunci bai yadda da wannan abin da kuke yi ba na tarayya ai ta kukan mutuwa a ce ai wance ta iya da ta zo shi kenan sai al'amarin ya rikice sai kaga an ɗauko sabon kuka ana faɗan waɗansu kalmomi to wannan duka ba daidai ba ne sahihun sunanin nasa'i imamun nasa'i ya fitar da shi mu sani cewa wanda yake kukan mutuwa to ana azabtar da mamacinku saboda kukan da kuke masa kururuwar da kuke masa to waya wanda ya umarni a yi masa to dole azaba za ta same shi ko ko wanda shi ma in an mutun yana yi to kaga shi ma dole za a masa to wannan kuma ɗabi'a ce ta jahiliya baya kamata a ce a ci gaba da yin sa a musulunci mai ya daina, wacce take yi ta tuba ta daina, ta san cewa abinda Allah ya karba nasa ne, abinda ya bayar ma nasa ne, kuma kowa yana da lokaci ambatacce, in lokacin yayi ba a ƙara wa mutum daidai da sakon daya. Albagai zalunci, wato gaba ta 49 shine zalunci. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka yace, innamas sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas, zargi kawai yana tabbata ne akan waɗanda suke zaluntar mutane. Wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq, wato suke yin zalunci a ban ƙasa ba tare da haƙƙi ba. Ula'ika lahum azabun alim, suke ƙetare iyaka, suke yin abin da baya kan daidai, to wannan suna da azaba mai raɗaɗi. Na'am, suratul shura. Qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace, inna Allah awha, Ubangiji ta'ala yayi wahayi, ila an tawadu, cewa ku kankar da kanku, kar ku dauki kanku wani abu, kar ku ringa jiji da kanku, kuna tinkaho, kuna tamaka, kuna daga kai, kuna fura hanci, hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, kar wani alfahari akan wani, wala yabghi ba ahadun ala ba ahadin, kada wani ya zalunci wani. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da shi wannan hadisi. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace, ma min dhanbi ajdaru an yaj'ala Allah ta'ala li sahibihi al-uquba fi dunya ma ama yadkhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim, babu wani zanibi wanda ya cancanta Allah madaukakin sarki yayi uquba ga ma'abocin yin wannan zanibin a duniya tare da jin tanada masa, wato abinda aka tanadar masa a lahira, shine zalunci da kuma yanke zumunci. Idan mutum yana zalunci tun a duniya, Allah madaukakin sarki zai saka, wato Allah ba zai kyale shi ba, ya mutu face sai Allah madaukakin sarki ya saka masa, ya bai sakamakon sa tun a duniya da kuma yanke zumunci. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Sahihul Jami', lambar hadisi na 2704. Saboda haka zalunci, wato ya tabbata cikin wani hadisi, adh-dhulmu la yadum wa indamma damara, zalunci baya dawama, ko ya dawama ya samu tsawon lokaci to sai an dirkake shi. Duk wanda ke zalunci, ko ƙasa ce take zaluntar wasu ƙasashe, to yau da gobe wata rana sai an rusa wannan ƙasar da take zaluncin. Kamar yadda muke kallo a yau, duk wanda yake zalunci, to Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi ba, sai ya kawo wanda zai rusa shi. Bahaushe ya ce, wai dan haƙƙin da ka rena, shi kan tsole maka idanu. Dan abin da kake renawa kana ga kamar ba komai bane, to wannan sai zo ya shiga hancinka ya ishe ka. To zalunci, wato ba dabi'a bace mai kyau, dabi'a ce ta jahiliya. Musulunci da yazo sai ya ce adalci, shi adalci yana sa a zauna lafiya ko da a ƙasar kafirci ne. Haka kuma zalunci ko a ƙasar musulunci ne in ana yi, to za ga ana shiga cikin wani yanayi. Allah baya kyalewa, baya kyalewa zalunci, bai yadda da zalunci ba, kuma Allah baya son zalunci, kuma Allah baya kyalewa zalunci. Duk wanda aka zalunce shi yayi addu'a, Ubangiji ta'ala zai ce, wallahi wa izzati wa jalali, da girmata da buwayana, wallahi sai na taimaki wanda aka zalunce shi ko da ba yanzu ba. To masu zalunci kar su zata wai sun sha a bagas, kar su zata cewa ruwa ta sha, bata sha ba. Saboda haka yi kokari kar ka kasance cikin masu zalunci, yi kokari ka kasance cikin masu adalci, sannan yanke zumunci kamar yadda sadar da zumunci ake samun aljanna da shi, to yanke zumunci kuma lalle ana samun wuta ne. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ama absarahum. Ubangiji ta'ala ya ce, yanzu shin kun yadda, kun amince, wato ku juya baya daga umarnin da aka muku, ku ringa barna a ban ƙasa, ku yayyanke zumuntarku, ku ƙi sadar da zumunci. Yanzu wani sai kaga rabansa da sadar da zumunci ya manta, shi kuma sadar da zumuncin nan abu ne wanda yake al'amari ne na wajibi, in kana yi kuma zaka ga gurbinsa, in baka yi ma shi ma duka zai bayyana maka. To yi kokari kaga cewa kana sadar da zumunci, in kana yanke zumunci to kana cikin wanda Allah ya tsine musu. Tsinuwar Allah shine nisantar da kai daga rahama. Ulaika alladhina la'anahumullah, masu yanke zumunci sune wanda Allah ya tsine musu. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum, ya kurmantar da su wa ama absarahum, ya makantar da ganinsu, ba sa ji ba sa gani, duka gani irin na shari'a. To yi kokari ka kasance baka cikin masu yanke zumunci, kana cikin masu sadar da zumunci. Dabi'a ce da tun a duniya Allah yake sakawa. Allah baya kyalewa zalunci, kuma Allah baya kyalewa wato rashin sada zumunci. Kamar saba wa iyaye, shi ma duka in mutum yana saba wa iyaye to shi ma yana cikin yanke zumunci. Allah maɗaukakin sarki ba zai kyale shi ba har sai ya samu wanda za su saba masa shi ma, ana tafe. Mun fahimta ko? Na'am. To ina ga anan za mu dakata, in Allah ya kai mu satin za mu tashi akan gaba ta 50. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Muna sake jaddada addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓar mana shuwagabanni na ƙwarai tun daga sama har ƙasa, ya danƙa wannan ƙasar a hannun mutanen kirki wanda za su yi adalci, wanda za su kula da haƙƙoƙin jama'a da rayukansu, su kare musu wato daruratul khams, abubuwan da suke larura ne a karewa al'umma, addininsu, wato dukiyarsu, mutuncinsu, rayukansu, jininsu, duk wannan wajibi ne shugabanni su karewa mutane. Amma al'umma duk wanda zai bar wato rayukan mutane a salwantar da su, ya Allah kada ka jaddada masa mulki. Duk wanda zai kawo mana sauki, wanda ta hanyarsa za a samu sauki a samu adalci, Allah ka bashi mulkin ƙasar nan. Ya Ubangiji, jihar ma ka biyo mutanen kirki, waɗanda suka rasu daga cikinmu Allah ka gafarta musu, waɗanda muke raye Allah ka ƙara mana lafiya, ka ƙara mana lafiya, sa in mun tashi cikawa mu cika da kalmar shahada, mu cika da imani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ma sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.